Hukumar ta yufa ta fi da sunan shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Portugal mai takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a matsayin zakaran ƙwallon ƙafa na nahiyar yankin Turai na shekara 2016, inda ya samu nasara akan takwarorinsa Antoine Griezmann ɗan ƙasar Faransa mai takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid, da Gareth Bale ɗan ƙasar Wales mai bugawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Ingiyoyin 'yan jarida ɓangaren wasa ƙwallon ƙafa na duniya su suka yi wannan zaɓe. Wannan shi ne karo na biyu da Cristiano Ronaldo ya riƙe wannan matsayi, inda ya riƙe a shekara ta 2013-14. A yanzu haka ya kamo takwaransa na Argentina Lionel Messi, wanda ya taɓa riƙe wato biyu, wanda a wannan karon shi ne ya zamo na biyar a jerin sunaye. Ronaldo ya samu nasara ne bisa hazaƙar da ya yi wa taimakawa ƙungiyar ta ƙwallon ƙafa ta Real, inda suka samu nasarar cin kofin Champions League na bana, yayin da ya sake jagorancin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasarsa Portugal suka samu nasarar lashe gasar lahiyar ƙasashen Turai da aka kammala a ƙasar Faransa na wannan shekarar. Shi ma Lionel Messi ba a bar shi a baya ba. Hukumar UEFA ta bayyana sunansa a matsayin ɗan wasan da ya ci ƙwallon da ya tafi kowace ƙwallo gurgewa a nahiyar Turai na shekara 2016, wato European Best Goal of the Season, a yayin wasansu da suka yi da ƙasar Roma. Idan muka dawo ɓangaren Ingila kuwa, gobe in Allah da za a fafata wasanni na Premier League a zagaye na uku, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham za ta karɓi bakuncin Liverpool. Chelsea kuwa za su buga ne da Burnley, yayin da Crystal Palace za su fafata da AFC Bournemouth. Everton za su fafata da Stoke City, Leicester City kuwa za ta karɓi bakuncin Swansea City. Southampton za su buga da Sunderland, yayin da Watford za su buga da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Stoke City kuwa za su karɓi bakuncin Manchester United ne ranar Lahadi, idan Allah ya kai mu. West Brom za su fafata ne da Middlesbrough, yayin da Man City kuma za su fafata da West Ham. Idan muka dawo ɓangaren hada-hada da sayan 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa, ranar Laraba 31 ga watan Agusta na shekara 2016 da muke ci, za a riƙe hada-hada da sayan 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya a misalin ƙarfe 12 na dare. Don haka ƙungiyoyi ke ta ƙoƙarin ganin sun kammala saye da sayarwa kafin wannan ranar. A yanzu haka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta amince za ta biya fam miliyan 16.9 don sayan ɗan wasan gaba na Deportivo mai suna Lucas Perez. Shi ma mai tsaron gida na Ajax Jesse ya rattaba hannu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na tsawon shekaru 5, yayin da mai tsaron gida na Chelsea ta ɗauko mai tsaron gida na Dinamo mai suna Eduardo a matsayin aro na shekara guda. Drama ya rataɓa hannu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man City na tsawon shekara 4, inda ya fito daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a kan kuɗi fam miliyan 15.4, yayin da Tottenham na zawancin Wolfgang Zaha daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace shi ma a kan kuɗi fam miliyan 15. Mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City Claudio Ranieri na neman ɗan wasan tsakiya daga kabila mai suna Steve Peter Lafiya.